بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وأنا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya saki hada mu a wannan safiya ta Lahadi 4 ga watan Rabi'in al-awwal haka ne ko shekara ta 1435 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda shine 5 daidai ga watan 12 a shekara ta 5 ga watan 1 kenan ko a shekara ta 2014 a lissafin da ake kira miladiya kuma kamar yadda aka saba a irin wannan rana muke karanta sirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga littafin ar-rahiq al-makhtum na malam safiyur rahman al-mubarak furi kuma makon da ya gabata dama mun tsaya tsakiyar hadisin da muke karantawa na hadithatul ifki wato kissar abin da ya auku ga ummul mu'minin Aisha as-Siddiqa bint as-Siddiq radiyallahu ta'ala anhuma na ibtila'i lokacin da ake dawa daga yaƙin Bani al-Mustaliq ko al-Muraysi' kuma mun zo kan abin da ya auku lokacin da aka yi zango ta tashi da ta rasa wani abun wuyanta ta je neman sa bayan ta je bukatar biyan bukatar ta ashe abun wuya ya fadi da ta dawo garin ta koma neman sa aka tafi aka barta har lokacin da Safwan ibn al-Mu'attal yazo ya ganta ya istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kuma sunkuyar da raƙumin sa ta hau ba tare da wata magana ba har suka zo suka hadu da sauran ar-rakb wato tawagar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam lokacin tsakiyar rana lokacin da aka yi zango a wani wuri to zamu tashi inda yake cewa falam ma ra'a zalika an-nasu haka ne dai yace falam ma ra'a zalika an-nasu takallama kullum minhum bi shakilati yayin da mutane suka ga haka Safwan ibn Mu'attal ya zo da raƙumi yana jansa Aisha radiyallahu ta'ala anha ta sauko daga kan raƙumi an shigo cikin jama'a to mutane kowa sai ya sa bakin sa ya fadi abinda ya dace da matsayin sa shine kullun bi shakilati wanda Allah madauki ya sawa bai fitine shi ba kai a wannan lamari yayi shiru bai ce komai ba wanda Allah ya so ya fitine shi kuma ya jarrabe shi da wani abu aka fara kutsawa ana sa baki to abu kaza yace wa ma yaliqu bihi kowa ya magana da abin da ya dace da bakin sa da matsayin sa wa wajada al-khabithu aduwwullahi ibn ubay mutanaffasan maqiyin Allah Abdullah ibn Ubay ibn Salul shugaban munafikai ya sami wata manumfasa fatanaffasa min karbin nifaqi sai ya numfasa da wannan damuwa ta sa ta munafinci والحسد ده حسده الذي بين ضلوعه wanda suke tsakanin wato wanda yake cikin kasusuwan kirjin sa ma'ana abin da yake cikin zuciyar sa ya fesa shi dama ya samu dama yana neman abin da zai ci mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to ga dama ta samu zai taba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin duk mutumin da ya taba matar mutum to mai gidan ya taba duk wanda shi yasa da'iman malamai suke ambatawa wannan musifa da ta auku alheri ne kamar da Allah madauki ya gaya mana a Qur'ani la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairul lakum kada ku yi tsammanin cewa wannan abu sharri ne gare ku amma alheri ne domin akwai abubuwa da yawa da suka faru na fa'idoji ga al'ummar musulmi sakamakon wannan abu musamman kuma ga ita Aisha radiyallahu ta'ala anha bayan wannan wahayi ya sauka daga Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda zamu zo muji kuma insha Allah kadan daga cikin ko wasu daga cikin fa'idojin da zamu fa'idanta daga wannan darasi mai gaggawa dai dan kada lokaci ya ci mana yace faja'ala yastahki al-ifk sai ya dora ya dosa ya rinka ba da hikayar wannan ifk wannan ƙarya yana kawo labarin cewa ai ko kaza ce ta faru to ya aka gansu tare wayastaushihi yana yada shi shine wishaya daga wishaya wayushihu yana barbada shi dai duk ma'anarsu daya wayudhi'uhu yana yadawa kalmomi ne duka ya kawo ma'anarsu guda mun san daga na samu idha'a radio shine yudhi'uhu ka yada abu ai ta transmitting wayajma'uhu wayufarriquhu ya hado nan ya raba can yace to inda kaza ne to ai da an ga kaza to ai kuma ga kaza shine ma'anan yajma'uhu wayufarriquhu ya hado can ya jona nan ya wargare nan ya bude nan ya bata can wa kana ashabuhu yataqarrabuna bihi ilayhi kuma sai ga yaran sa ƴan uwansa munafikai suna neman kusanci zuwa gare shi da wannan labarin kowa sai ya zo tunda ya fahimci ko kuma sun fahimci abin da yake so kenan a ce ya faru to kowa sai ya zo ya ce kai ma ka ji abin da ya faru ne to ai ko kaza to dama ai mun ga muku falamma qadimul madinata yayin da suka iso madina afada ahlul ifki fil hadisi shikenan masu wannan sa baki a wannan ƙarya suka kutsa wannan ya faɗa wannan ya faɗa wannan ya kwarara da zancen sa wannan ya kwarara da nasa zancen wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sakitul la yatakallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko shiru da shi bai ce uffan ba thumma istashara ashabahu sannan sai nemi shawarar sahabbansa lamastal bathal wahyu tawilan yayin da yaga wahayi ya tsaya sai da aka yi wata guda ba wahayi Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma da aka dawo a lokacin jikinta ma ba dadi ba ta da lafiya watan ta guda ba lafiya kuma a wata gudan nan fa bata san me ake ciki ba ba wanda ya kissa mata zancen ga abin da fa ake cewa a gari akan ki wata guda to shine sai dan nan da ya takaita zancen ne ya kawo mana shi a dunkulin kamar da da na so mu karanto daga Bukhari amma dai saboda mafiyan abin da ake so kuma mafi muhimmancin da ya fade shi anan to sai yake cewa ya sawarci sahabbansa lokacin da wahayi ya tsaya fi firaqiha wai ko ya rubu da ita ne tunda zance yayi tsanani wanda ya tambayi shawararsu a lokacin akwai Usama ibn Zaid akwai kuma Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala akwai kuma Barira da take cikin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baiwa lokan shi Usama da aka tambaye shi yace wallahi ni ban san komai ba dangane da iyalinka banda alheri da aka ba zan iya cewa komai akan wani ma'ana ni dai zato na ba wani abu da ya uku Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu da aka shawarce shi shi kuma sai ya dubi gefen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa ai Allah bai kuntata maka ba ka auri wata maka kyalita wannan shine shawara Ali amma ka tambaye wannan jariyar da take gida a tambayi Barira aje Annabi sallallahu alaihi wasallam tambayi Barira tace wallahi ban ga komai na wani abun tuhuma a gun wannan baiwar Allah ba illa cewa yarinya ce karama ko ina bacci ya dauke ta sai ta yi shine abin da ta bayyana kenan Barira amma zancen cewa akwai wani abu a zuciyata da nake tuhumar wannan tace wallahi babu shikenan Annabi sallallahu alaihi wasallam sai gamsu da wannan bai rabu da ita din ba kun ga anan bai dau shawarar Ali ba ya dauki shawarar Usama kuma har ya yadda da cewa wannan munafikai ne suke yada wannan abin to ya hawo munbari yake tambayar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wane ne zai bani uzuri in nayi wani abu ga mutumin da yake yada mutunci a yake zubda mutunci na a cikin gari mun taba wannan magana a baya da ya hawo munbari yake cewa man ya azurini min rajulin adani fi ahli baiti wane ne zai ban uzuri ma'ana malamai suka ce me ake nufi da bada uzuri ma'ana in na dau mataki akan wannan mutumi da yake yada wannan zance a gari wa zai bani uzuri ba zai ga laifi na ba shine sahabbai suka ce babu har Sa'd ibn Mu'adh daga cikin kabilar bin al-Aws a cikin al-Ansar yake cewa ga ya mana shi ya Rasulullah ko wane ne zamu kashe shi in dai daga cikin al-Aws ne in dai ba in dai dan kabilan Aws ne zamu kashe shi to Sa'd ibn Ubada shine har wani abu ya faru tsakanin sa da Sa'd ibn Mu'adh a lokacin dinnan dai bai kawo mana ba yake cewa wallahi ba za ka kashe shi bai ce wallahi za mu kashe shi har dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da abun yana cikin wannan hudu ba to a lokacin dai mu ci gaba kamar da ya kawo mana nan din yace fa ashara alaihi Ali radiyallahu anhu an yufariqaha Ali ya bashi shawarar shi a ganin sa ya rabu da Aisha wa ya'khudhu ghayraha, ya dauki wata matar, talwihan la tasrihan, amma wannan yayin shi ne ishara haka a fakaice, ba kuru-kuru ya faɗa ba cewa ai Allah bai kuntata maka ba, don haka menene ba za ka iya samun wata ba, shine ma'anar abin da ya faɗa, ba nassin lafazin cewa ka rubu da ita ko ka sake ta ya ambata ba. Wa ashara alaihi Usama wa ghayruhu bi imsakiha, da Usama da Barira da wasu suka bada shawara cewa ya Rasulullah ka batta, ka kyalita, ku zauna. Wa alla yaltafita ila kalamil a'da, kuma kada ka damu da maganganun, kada kuma ka juya ka waiwayi maganganun makiya. Kaga sun gamsu da cewa wannan magana daga makiya take, ma'ana daga munafikai. Faqama ala al-minbari, to a lokacin ya miƙe akan minbari, yasta'ziru min Abdullah ibn Ubay, yana neman udhuri daga Abdullah ibn Ubay kamar yadda na ambata mana. Fa adhara Usayd ibn Hudayr sayyid al-Aws raghbatahu fi qatlihi, Usayd ibn Hudayr, kafin Usayd ibn Hudayr Sa'd ibn Mu'adh ne fara magana kafin azo kan wannan Usayd ibn Hudayr. A cikin hakan ana wannan, fa akhadhat Sa'd ibn Ubadah sayyid al-Khazraj wa hiya qabilatu ibn Ubay al-Hamiyyah al-Qabliyah, to a lokacin tunda shi Abdullah ibn Ubay ibn Salul dan kabilan Al-Khazraj ne, Sa'd ibn Ubadah kuma shine shugaban Al-Khazraj, sai kishin kabila ya kwashe shi, sai ya fadi magana ce wal yake ga wa su ɗan Al-Aws, wallahi inda naku ne da ba za ku kashe shi ba, sai wani dan rikici da ya taso. Duk fa wannan abun ya faru a lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake hudu ba. Fajara bainahuma kalamun tathawara lahu al-hayyani, sai magana ta shiga tsakanin su, magana da har bangarorin guda biyu, shine al-hayyani, kabilun guda biyu Al-Aws wal Khazraj tathawara, suka zabura akan sa za a wato kara da juna. Fa khaffadahum rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sassautar da abun, ya kwantar da hankalin su, hatta sakatu wa sakata, har suka yi shiru, shi ma ya shiru, abu ya saurara. Kunga a gaban sa akai magana kuma nan ta kare. Amma Aishatu, amma a gefen Aisha, falamma raja'at maradat shahran, yayin da ta dawo ta kwanta wata guda ba ta da lafiya, tunda dama tafiya akai yaki, akan hanyar nan ga mura, ga zazzabi, ga menene, ta dawo da masasara. Wa hiya la ta'lamu an hadithi al-ifki shay'an, wata guda bata san wannan labari da ake yadawa ba, bata san ma ana yi ba, ga karancin shekaru, siwa annaha kanat la ta'rifu min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam al-lutf alladhi kanat ta'rifuhu hina tashtaki, sai dai kuma shine siwa annaha, sai dai cewa bata sami, shine la ta'rifu, ma'ana bata san irin abin da ta saba sanin sa na tausasawa, wanda ta saba sanin sa daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, in bata da lafiya ba, in bata da lafiya yakan zo ya tarara shin ta ya tabbinta a hankali, to amma wannan karin sai ta ga gashi bata da lafiya, amma irin abin da ta saba samu a wurin sa na tausasawa din nan, wannan maganganu masu dadi, sai bata samu ba. Falamma naqihat, yayin da ta samu ta dan warware, shine naqihat, ta samu dan sauki a jikinta kafin gari jiki ya gama warwarewa kwata-kwata, kasa akwai marhalar in ka dan ji sauki zaka dan iya dan fita ko wani abu, amma kafin jiki ya gama karfi, to shine naqiha. Falamma naqihat, yayin da ta samu dan sauki, kharajat ma'a ummi mistah, sai ta fita wata rana tare da ummi mistah, mahaifiyar mistah, wannan mahaifiyar mistah wacce khala ce ga Abubakar, mun gane mahaifiyar mistah ɗin ita wannan ummi mistah wadda ta fita tare da Aisha, mahaifiyar da ta haife ta ita to khala ce, ma'ana inna ce ga Abubakar radiyallahu ta'ala, don haka mistah a ƙarƙashin Abubakar yake, kuna fahimta insha Allah. Don haka sai ta dauke ta ta fita ila al-barazi laylan, za ta je bayan gida cikin dare, dama haka suka saba, babu lokacin ba a fara yin toilet ba, a tona rami a cikin gida a rika zagayawa, da maza da mata bayan gari ake tafiya a tsuguna a biya bukata, wannan al'ada haka take tuntuni. To suka fita tare da ita ummu mistah da Aisha domin biyan bukatun nan. Fa asarat ummu mistah fi mirtaha, sai ummu mistah ta yi tuntube haka cikin mayafinta. Fada'at ala ibniha, shine sai ta hatta addu'a ga danta, tace kamar Allah ya tsine masa, ko ta faɗi magana haka marar kyau akan danta mistah, ita uwar, muna fahimta. Fastankarat dhalika Aisha minha, sai Aisha ta yi inkarin wani tace haba baiwar Allah ke kuwa har take ce mata bi isa man qulti atasubbina man shahida badran wannan bai kawo shi anan ba take cewa ke ku tirda abin da kike fadi yanzu kin rika zagin wanda ya halarci yakin badar wannan na nuna ashe sanannen abu ne a tsakanin sahabbai cewa duk mutumin da ya halarci yakin badar to babban mutum ne ba mutumin wasa bane yana da daraja yana da kima gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wannan musulunci din to shine sai take cewa ki a zagi wanda ya halarci yakin badar fa akhbaratha al-khabara to a lokacin sai ummu mista gashi fadanta ne yi laifi sai ta ga sai take ga mu Aisha take cewa to ai kinji ga irin labarin da yake yadawa kuma akan ki ne ma kun ji asalin zancen dalilin da yasa uwar tasa take zagin sa kenan ita kuma Aisha bata san me ake ba sai take cewa ke ku wanda ya halarci yakin badar me ya kai ki rika zagin sa sai ta ce ai gashi ga irin abin da yake fadi kuma ma ba akan kowa bane ai akan ki ne farajat Aisha to a lokacin nan kamar da take fada a Bukhari ta dawo gida sai rashin lafiya kawai ta dawo kaman sabuwa ta koma rashin lafiya wasta'adhanat rasulullah sallallahu alaihi wasallam lita'ti abawaiha sai ta nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ya rasulullah ina son in je gida a bani izinin zan je in ga iyayena lita'ti abawaiha watastaqina al-khabar dan ta tabbatar da labarin dan ta samu cewa wai wannan abun haka yake har ma ya kai matsayin ana yada shi a cikin gari ita bar san me ake ba shi yasa annabi Allah subhanahu wa ta'ala kun ga yake cewa da ya kira ta da sunan duk da cewa ba ita ake duk da asali ita ake nufi amma da sauran mata masu hali irin ta al-muhsanatil ghafilat me ake nufi da al-ghafilat lafazin ghafala ba ma'anarsa ghafala ta mutum bai san ba shi da hankali ba shi da nutsuwa ba abinda ake nufi al-muhsanatil ghafilat waɗanda ba su san ma yadda ake zunubi ba sun ghafala ba su san ma shi kansa zunubin ma ba su iya ba shine ma'anar ghafalallu a nan guri yauwa dan haka waɗanda ba masu laifi ba ne kuma saboda tsarki da kariya da Allah ya ba su yadda za a saban ma ba su iya ba dan haka ba su lawayo la dabarar yadda za a je a saba wa Allah duk ba su sani ba to tana cikin wannan Aisha radiyallahu ta'ala anha shine sai take yauwa sai take thumma atatkuma sannan yake cewa kai shi mai littafi thumma atatkuma ba'da al-idni sai ta je ma iyayenta bayan idni hatta arafat jaliyatul amri hatta san bayyana labarin da yadda yake kuru ta fahimce shi ai zance ashe ya kai zance har ana cewa kaza faja'alat tabki ta rinka kuka tana kuka fabakat laylataini wa yawman sai da ta dare biyu tana kuka da wuni guda cif ba abin da take banda kuka ba wanda yace mata uffan iyayen hankalin su a tashe saboda me yassu ce ga abin da ake cewa kuma ba su san yadda gaskiyar labari yake ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shiru shi ma bai zo gidan ba kwana biyu da wuni kaga dole hankali ya tashi shi ma kuma a gefen sa wahayi ya tsaya ba a ce masa komai ba daga sama me ake ciki kaga kowa hankalin sa a tashe yake to shine sai yawa hatta arafat jaliyatul amri faja'alat tabki fabakat laylatan wa yawman na'am lam takun taktahilu bi nawmin tace bata idan ta bai taba rintsawa ba da bacci a wannan kwanakin guda biyu da wuni daya wala yarqa laha dam'u kuma sannan hawaye bai dauke ba daga idan ta shine wala yarqa ai walam yanqati anha dam'un hawaye bai yanke ba hatta dhannat anna al-buka'a faliqu kabidiha hatta zace cewa wa kukan nan fa zai keta mata hantarta ko koda ya bata ya jawo ta mutu waja'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fi dhalika to ana cikin haka ne sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yazo saboda maganar kuma ta yi yawa an fada to da yazo sallallahu alaihi wasallama fata shahada yayi shahada alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ashhadu an la ilaha illallah yayi muqaddima wa qala sai yake cewa amma ba'du shi bayan haka ya Aisha fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza labarin da yazo mini akan ki shine kaza da kaza da kaza ya fada fa in kunti bari'atan in har ke barrantacciya ce baki wannan abu ba fa sayubarri'uki llah to lalle ni na tabbata Allah zai barrantar da ke zai saukar da aya ya fidda ke daga wannan hali wa in kunti almamti bi dhanbin in ku kin dan dandana wannan laifi kin aikata shi fastaghfirillah to ki nemi gafarar Allah wa tubi ilaihi kuma ki tuba zuwa gare shi fa innal abda shi ko bawa domin ko shi bawa idza atarafa bi dhanbihi indai har wato ya yadda da laifin sa ya ambaci cewa lalle yayi laifi thumma taba sannan ya tuba ila Allah zuwa ga Allah taballahu alaihi to Allah fa zai karbi tuban sa kaga magana ta fito da shiru ake tunda ta zo daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam magana ta girma kuma har gidan su yazo ga Abubakar ga mahaifiyarta ga ta ya faɗi wannan magana wa hina idhin to a lokacin nan qala sadamuha a lokacin ne a hawayenta yama yanki kuka ya saurara wa qalat likullin min abawaiha an yujiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma'ana sai ta ce wa iyayen ajibu ajibahu ku bashi amsa mana tai ta rasa ma me za ta ce ita ta ce wa uwar da uban ku bashi amsa falam yadri ya ma yaqula ni su kuma ba san me za su ce ba fa qalat sai take cewa wannan yana da cikin lafuzan da Aisha ta faɗa da malami suke ganin mace ce mai ƙarfin zuciya kuma tana da ƙarfin tawakkali da yadda ta ga Ubangiji subhanahu wataala take cewa wallahi laqad alimtu tace wallahi ni na sani laqad sami'tum hadha alhaditha ku kun ji wannan labarin hatta istaqarra fi anfusikum har sai da ya zauna a zukatanku ku kun gamsu da abin da kuka ji sai ce tace wa saddaqtum bihi kuma kun gaskata labarin take ga musu duka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da mahaifanta ita tace fala in quntu lakum wallahi da zan ce da ku inni bari'a cewa ni ban yi wannan laifi ba wallahu ya'lamu anni bari'a Allah kuma ya san cewa ban yi din ba kaga ta bada amsar a cikin hakan amma dai ba haka a yadda ba haka so take ta tabbatar da matsayinta a fahimci ga dalilin in ma ta yi shiru to ga dalilinta tace wallahi in na kasance ban yi wannan laifi ba kuma Allah ya san ban yi din ba la tusaddiquni bidhalika na san ba za ku gaskata ba in ma na ce ban yi ba ba za ku gaskata ba wala in i'taraftu lakum bi amri in kuma na yi i'tirafi na yi confessing na ce na yadda da wani zunubi da wani laifi wallahu ya'lamu anni minhu bari'a ta sanki nana tawa laifin da Allah ya san ni bari'a ce ban yi ba tace in nayi muku wannan ma na faɗa na i'tirafi wallahi ma ajidu li lakum masalan illa qawlu abi yusuf tace in ma na faɗi wannan ba ni da wani misali a gunku illa baban annabi yusuf wato annabi yaqub irin abin da ya faɗa menene fa sabrun jamil kawai hakuri mai kyau wallahu almusta'anu ala ma tasifu Allah shine abin taimako na shine abin da zan nemi taimakon sa akan abin da kuke siffantawa duba fa karfin zuciyarta ta ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma iyayenta wannan magana kuma ya nuna mana karfin fahimta daga Qur'ani hatta istishhadi da wannan ayar thumma tahawwalat wattaja'at sai ta juya kawai ta kwanciyarta ta kyale su wa nazala alwahyu sa'atahu ta ki a lokacin nan sai ayoyin nan suka sauka ana gama wannan magana sai wannan ayoyi suka sauka a mun san ayoyin suratul nur tun daga farkon suratul nur Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayoyi na barrantar da Aisha daga wannan abu fasurriya ar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ta ki a lokacin nan bakin cikin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya sai tafi bangare biyu na farko matarsa wanda yake so a duniya da yafi kowa da yafi son kowa sama a yafi son ta sama da kowa Allah madaukaki ya kubutar da ita yau ga wahayi a cikin alqur'ani cewa matar kirki ce ba ta yi laifi ba wannan shine babban abu na biyu wahayi ya dawo wanda da ya yanki kun ga wannan babban abun annabi sallallahu alaihi wasallam ya farin ciki ne wa huwa yadhaku sai ga shahada yana dariya sallallahu alaihi wasallam kaga ashe da a ce ya yadda da wancan zance ko kuma da ba zancen dariya anan inda sha'awa yake a ce ya rabu da Aisha ko yayi wani abu ko cin mutuncinta fa kanat awwala kalimatin takallama biha sai zama kalmar farko da ya fara fada bayan an saukar da wannan ayoyi wajen Aisha 18 yace ya Aisha amma Allah faqad barra'aki Allah dai gashi ya saukar da ayi ya kubutar da ke zancan Allah dama in yazo to shine gaskiya bai duk mutumin da ya bar wani kokonto kuma a zuciyarsa dangane da wannan ayoyi bai yadda su ba to ya tabbata munafikin Allah makin Allah saboda wannan maganar Allah ce shi yasa malamai suka yi ijma'i akan cewa duk wanda har zuwa tashin alkiyama yake jin wannan kaikayi a zuciyarsa dangane da Aisha akan wannan matsala to kafiri ne ya bar musulunci saboda ƙaryata alqur'ani da yayi akan wannan matsala ne kun fahimci wannan nan can don haka ba abun wasa bane duk mutumin da ya shiga a zuciyarsa yana jin cewa Aisha ta yi laifin nan da Allah saukar da ayoyin nan to ya faɗi cewa Allah a cikin suratul nur yayi ƙarya wanda ko ya faɗi wannan to ya fita daga addinin musulunci ya zama kafiri qat'an babu kokonto to shine sai yake cewa faqalat laha ummuha sai mahaifiyarta sai take cewa qumi ilaihi to miƙe man ki ma'ana ki gode wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan alama sai ta godiya tashi daga kwanciyar taki kije gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam faqalat aisha a lokacin aisha tace idlalan bi bara'ati sahatiha saboda shagobar da take da cewa ta tabbata cewa bata yi laifin nan ba shine idlalan shagoba wa thiqatan bi mahabbati rasulillah kuma saboda tabbatar da san da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake mata sai tace wallahi la aqumu ilai wallahi bazan miƙe zuwa gare shi ba wala ahmadu illa Allah ba wanda nake godewa banda Allah subhanahu wa ta'ala والذي انزله الله بشان الافك هو قوله تعالى abinda Allah madauki ya saukar kuwa kun ga wannan bare ne manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam kana tabbatar da yadda da Allah ne kuma ta tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana son ta matukar so don haka ba wani abu ne farko cewa tashi kamar ki irin kama shi ki gode kamar shi ya kawo miki wannan abu sai tace a ta tabbata Allah ne mata wannan yawa shine babban abu to shine sai ce wallahi sai yake cewa ayar da ta sauka shine fadin Allah madauki innal ladina ja'u bil ifki usbatun minkum har zuwa a karshen ayoyin dai daga ayata 11 zuwa ayata 20 wajulida min ahli al ifki aka kira waɗanda suka kutsa suka sa bakin su a wannan lamari aka yi musu bulala daga cikin su akwai mistah ibn asasa shi wannan wani dan gidan waccan mata da ta fara gaya wa aisha wannan labari wa hassan bin thabit hadda hassan bin thabit radiyallahu ta'ala kun ga shi wannan matsala ce babba wa hamna bint jahsh da kuma hamnatu bint jahsh da kuma hamnatu dama yar uwar zainab ce kun san harkar kishi yawa zainab kishi ya ce daga aisha kuma dama har aisha tana cewa bata samu matar da take ja da ita a gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba irin zainab saboda matsayin da ita ma ta ga tana da shi ga kyau kuma ga an aurar da ita daga sama wahayi ne ya saukar da ya aurar da ita don haka ita ma tana ji a gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ita ma fa tana da babbar fada don haka dan kishi kanwarta sai ta sa baki cewa eh to ai kun ji ma gashi wanda ake so din gashi sai ta shiga ita ma ta sa bakinta anan to ita ma an mata bulala julidu 80 kowanne daga cikin su aka yi masa bulala 80 walam yuhadd al-khabith Abdullah ibn Ubay amma ba aiwa Abdullah ibn Ubay ibn Salul wannan haddi ba ma'a annahu ra'su ahli al-ifki tare da cewa shine shugaban masu yada wannan ƙarya wallazi tawalla kibruhu kuma shine wannan wallazi tawalla kibruhu wanda Allah madauke faɗa cikin al-Qur'ani domin me saboda Allah madauke ya riga ya faɗa wallazi tawalla kibruhu minhum falahu me azabun alim Allah madauki zai masa azaba mai radadi kuma sannan Allah subhanahu wataala bai saukar da umarnin matakin da za a dauka akan munafikai ba a lokacin shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saurara akan su imma li anna al hududa takhfifu li ahliha me yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam bai masa wannan haddi ba na daya ko dai saboda dama ai in aka ce an wa mutum haddi ai saukake masa azaba ce ko an fitar da shi daga azaban lahira kaga shi ko wannan tunda munafiki ne fiddarki asfali minan nari hukuncin sa daka in aka ce an masa haddi ma to an rage masa wani abu a bar shi da waccan ta lahira ta isa wa qad wa'adahu Allahu bil adhabil azim Allah ko da mai masa azaba mai girma yayi masa alƙawarin azaba mai girma to mai da fada wallahi zai wallaki barahu minhu falahu adhabun azim cewa yana da azaba mai girma fil akhirah alahira wannan da yake ne sababi da wa imma lil maslahati allati taraka li ajliha qatluhu, ko kuma dai saboda maslahar da dan ita ne ya bar kashe shi. Shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ai Umar ya ce ya kashe Abdullahi ibn Ubay ibn Salul, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a'a, baya san a ce ga Muhammadu yana kashe mutanen da ke tare da shi sallallahu alaihi wasallam. Yace wa hakaza wa ba'da shahrin, haka nan dai abu ya gudana bayan wata guda. Aqsha'at sahabatu shakki wal irtiyabi wal qalqi wal ittirabi an jawi al madinati, wannan gajimare na kokonto da damuwa da rashin nutsuwa da ya lullube Madina. Aqsha'at sai yayi kama hanya ya tafi, shine aqsha'a. In an ce aqsha'a sahabu, kamar gajimare ya tattaru za a yi ruwa sai kuma ya baje, shine asalin ma'anar kalmar aqsha'a. To kun ga gajimare ne ya lullube Madina na damuwa da kokonto da rashin nutsuwa da rashin sanin tabbas da kuma abin da ya auku, ga tsayawar wahayi ma tukuna, ga kuma wannan hali na taba gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da mutuncin sa, dole ne a samu damuwa. Mun shi sa malamai sun tabbatar da babu wata mata daga cikin matan annabawa da aka taba tuhuma da zina, da aka taba kama ta kai tayi zina fi'ilan, babu khiyana da Allah madauki ya faɗa a cikin suratu at-tahrim, fa khanatahuma, da ya faɗi khiyana ce ta addini ga matar annabi Nuh da ta yi wa mijinta, da matar annabi Lut da ta yi wa mijinta, amma ba maganar cewa sun yi zina ba. Amma makiya addinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, musamman masu addinin Shi'a, Al-Qummi, Ali ibn Ibrahim Al-Qummi, ya faɗi cewa haddar rantsuwa, wallahi khiyanan nan da ake nufi ba wata ake nufi ba, Hafsa ce da Aisha kuma zina ake nufi. Wannan wani zai ga cewa ai sun rufe ido ne suna so su zagi waɗannan matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, a gefe guda sun manta sun ci mutuncin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Duk mutumin da ya tuhumi matar annabi, to ba wani ya taba ba, mai gidan ya taba, ko kai yanzu aka go ana tuhumar matarka kaza matarka kaza, kuma aka je gindimi shi ana faɗa, a faɗa a can, a faɗa a can, waye aka bata ware, musamman ba dalili mai tabbatar da haka, aike ne aka ci wa mutunci. Haka duk mutumin da ya ci mutuncin manzon Allah ko sallallahu alaihi wasallama, shi da azabar Allah, kuma wallahi za su hadu. Allah sawaki. To sai ce waftadaha ra'sul munafiqin iftidahan lam yastati an yarfa ra'sahu ba'da zalika, aka bankada aka tona asirin shugaban munafikai Abdullah ibn Ubay ibn Salul, domin dama shi ya yada wannan abu, shi ya kirkiro zancen aslan babu wanda ya kawo komai. Yana jin wannan abu ya faru, shikenan ya kirkiro wannan labari, ya ce ah to aiko kaza da kaza, to tunda ku shi ya fito da wannan, kun ga Allah subhanahu wataala ya tona masa asiri, shine ma'anar iftidahi. Iftidahin da ma'ana tona asiri da bankadar da bai taba daga kansa kuma bayan wannan lokacin ba. Qala ibn Ishaq, ibn Ishaq yake cewa waja'ala ba'da zalika idha ahdatha al-hadath kana qaumuhu humul ladhina yu'atibunahu, tun daga ranar nan su kansu mutanansa munafikai ƴan uwansa suka dora duk lokacin da ya farar da wani abu a cikin al'ummar musulmi, aka ce gashi ya ce wani abu shi wannan munafikin, to ƴan uwan nasa munafikai su ne farkon masu zargin sa, suna sukansa, wa ya'khudunahu wa yu'annifunahu, suna kama shi suna wato yi masa tsanani, maganganu masu tsanani suna ci masa mutunci da zagi. Daga ya fara wani abu, ƴan uwan nasa munafikai su suke fara zagin sa, saboda labari ya tabbata cewa makaryaci ne shi. Fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam li Umar, to a lokacin har annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa Umar, kaifa tara ya Umar, ya kake gani ya Umar, Umar amma wallahi isi wallahi na rantsa da Allah, law qataltuhu yawma qulta li uqtulhu, da na kashe shi a ranar da kace in kashe shi, la ar'adat lahu anifun, da hanci hanci, anuf jam'in unuf ne ko unuf, ana cewa unuf ko anif, ci da hanci da yawa ko rayuka da yawa da sun razana sakamakon abin da zan masa, shine la'aradat. Walau amartaha al-yaw bi qatlihi la qataltuhu, yau da yau ne ku kace mun in kashe shi da na kashe shi, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ma'ana saboda me, ya ga waɗanda suke ruduwa din ma da shi su kansu sun juya masa baya, kun gane wannan nan can. Shine annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya wa Umar, da yau ne ka umarce mu irin wancan rana, kace a kashe shi, yace da na kashe shi. qala umar sai umar radiyallahu ta'ala anhu yace qad wallahi alimtu yace wallahi na sani ya rasulullah la amru rasulillahi sallallahu alaihi wasallama a'zamu barakatan min amri yace wallahi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da lamarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yafi umarnina yafi shi albarka don haka yadda ka dauka din shine yafi ba ra'ayina ba wannan shine karshen abin da malami ya kawo mana kissa ce kuma mai tsawo a marar kuma dadin ji a cikin tafasilin wasu abubuwa amma kuma kamar yadda na ambata mana akwai darussa masu fa'ida a cikin ta nan zamu tsaya a iya littafin sai mu duba wasu daga cikin waɗannan fa'idoji da zamu fa'idanta da su daga wannan kissa akwai darussa manya-manya masu yawa zamu tashi insha Allah darasin gaba akan al-bu'uth was-saraya ba'da ghazwati al-muraisi menene a cikin wannan kissa na fa'idoji kamar da zamu ji akwai wani bawan Allah Dr. Mihran ibn Mahir ibn Uthman yayi rubutu ya fitar da fa'idoji guda 100 a wannan kissa idan mai son ya duba akwai shi a net said.net said www.saaid.net ko idan kai sacin ma kawai a Google mi'atu fa'ida min hadithatul ifki fa'idoji guda 100 daga hadithatul ifki zaka same shi daga cikin fa'idojin da malami ya kawo ya fuso da su ne kuma daga Fathul Bari kasancewar ya kara da wasu wuraren shi yasa na zabe in kawo mana daga nasa da zan zo da Fathul Bari ne sai mu bi shi to amma wannan ya hada da na Ibn Hajar da wanda ba na Ibn Hajar ba daga cikin fa'idoji a wannan kissa ban sani ba lokaci dai na san lalle ba zai ishe mu gama abubuwa guda 100 ba amma dai ba sai mun sake dawo kansa ba zamu fadi abinda Allah madauki ya sare daga cikin fa'idojin akwai jawazul qur'a halaccin yin qur'a ga mata na farko kenan mun san asalin abu lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallam zai fita wannan yaki yayi qur'a ga matansa Aisha ta ci wannan qur'a kuma aka tafi da ita na biyu safarul mar'ati yakunu ma'a zawjin aw mahrami cewa tafiyar mace yana kasancewa ne ko da mijinta ko mahrami ba irin yadda muke ba mu al'adar Hausawa wajibi kuma mu canza wannan duk matar da za ta yi tafiya a rika hada ta ko dai mijinta ya tafi da ita ko kuma maharaminta wannan ita ce shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga duk wanda ya yi sabanin haka shi ya jama kansa tafiya ba magana wai kawai zancen haji ba daga nan za ta shiga motar haya ta je Ciyako ba wai maganar Kano ko wani gari mai nisa ba ko shi kansa muddin za ta yi mu'amala da wasu mutane a cikin mota to haramun ne a batta ta tafi ita kadai haka kawai mace ta shiga mutum dan da yawa daga cikin mu muna irin wannan sakacin wani ba wai zancen ma shiga motar zuwa wani gari ba zuwa asibiti mutum ba zai dauki matar sai kai ta asibiti ba yana da mota ko babur din nan ya sa ta akai ya je ya gani da shi akai komai wani ba zai ba sai a batta ta shiga motar haya wani kaga yadda ake zaman ga jikinta ga jikin namiji bai damu ba wannan kuskure ne babba a rayuwa ya kamata kuma mu gyara shi iyalanmu sun fi komai daraja da mutunci a gunmu bayan addininmu a cikin tsare mana addini ne wannan abu mun fahimci abu haka wajibi mutum ya kula da wannan abu na uku khurujul mar'ati ila al-ghazwi fitan mata zuwa ga yaki ya halatta na hudu wujubul hijabi wajibcin yin hijabi dalilin fuska fa innahu idha furida ala ummahatil mu'minin kana ala ghairihinna aula min inde har matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya tsare su za a ce wajibi ne su sa hijabi su rufe jikin su to wajibi ne akan matan musulmi su ma su rufe da kaga haramun ne abinda muke barin matan mu yanzu da ƴan mata sun kai munzali na girma suna yawo da gele yarinya tana tafiya ko matar aure ma kai za ka gani da riga mai hannu gajere amma na gajeren hannu kuma da zani zanin iya kauri kuma sannan an sa wani gele daga rabin kilomita zaka hango wuyanta ba maganar wai sai ka zo kusa ba shara-shara da shi wannan gelen wannan haramun ne mace ta fita haka mun san haramun haramun din da za a rubuta alhaki cewa matar wani ta saba wa Allah za a rubuta mata zunubi wannan shine hukunci da haka wajibi mace ta lullube jikinta ta fita ba magana ce ta wani iya yi da yin abin da ba daidai ba, a wannan ita ce shari'ar Allah, shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Abu nabiyar ihtimamun nabi sallallahu alaihi wasallam bi amri al-jihadi wal ghazwi fa huwa dhirwatu sinamil islam, himmatuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da lamarin jihadi domin ku shine tozan musulunci. Abu na shida, annan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu la ya'lamuna al-ghaib, daga cikin darasin da namu dauka a wannan kissa shine annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa basu san gaibu ba. Da an san gaibu za a shiga wannan halin? Da annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi da ba a shiga wannan halin ya shiga damuwa ransa ya bashi ba, ana faɗa zai ce ya tabbata wannan abun bai faru ba, da magana duk ta kare da ba a shiga wata guda ana cikin damuwa ba. Kun gane wannan? Don haka asali ne wannan hadisin akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibu ba. Me ake nufi kuma da gaibu? Gaibi shine duk abin da ba a gaya masa ba, shi din sallallahu alaihi wasallam, abin da aka gaya masa na abin da mu ba a gaya mana ba, daga ran da aka gaya masa ya fita daga gaibi. Akwai wannan mutane sun kasa fahimtar wannan sau da yawa. Akwai bambanci tsakanin ilminmu da ilimin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu ba mu san komai ba dama sai dan kadan wanda annabin ne sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari. To duk abin da ba mu sani ba amma shi ya sani, wanda kuma Allah ne ya gaya masa, to ya sani ne saboda shi annabi ne, Allah ne ya zabe shi ya bashi wannan ilimi. Akwai abubuwa da yawa duk mutanen duniya ba su sani ba amma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani, amma abinda kuma ba a gaya masa ba na wahayi to bai san shi ba. To wancan da ba a gaya masa ba shi ake nufi da gaibi, domin in ka ce ya san gaibi ma'ana da ilimin sa da na Allah ɗaya ne, shine ma'ana ya san gaibi. Kuma kun ga ba haka bane, don haka abinda ake nufi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai san gaibi ba shine duk abinda Allah bai gaya masa ba to bai san shi ba. Amma ba ana kwatanta shi da mu bane, mu dama matsayin ilimin mu mutane da shi yafi namu, domin shi ake gaya masa dama ya gaya mana, don haka ba matsayin mu ɗaya ake hadawa ba, a'a ana kwatanta maganar ita ce matsayin sa da Allah ba ɗaya bane shi ma. Allah ya san abin da bai sani ba, kuma sai abin da ya ilmantar da shi sannan ya sani. Kun gane wannan insha Allah? Wannan ba rikici a ce mutum bai ya kasa fahimtar wannan. Yawwa, inda a ce ya san gaibi da ana zuwa da wannan zance gaba ɗaya ma, kamar yadda nake da yace walau kana ya'lamul ghaib, da a ce ya san gaibi lama taraka zawjahu bi mufradiha, da bai bar mata sama ita kadai ba har ta tafi zagayawa, da ya san abun za ta je ta zagaya abu kaza ya faru har ta bar dabun wuyanta har ta dawo har ta koma har wannan abu ya faru, a matsayin ya san gaibi da ya ce ku je ku dawo da ita ga ta can za ta fita ba, ko ya ce kai masu daukar wannan haudaji ai ba ta cikin wannan haudaji da kuka dauka. Kun ga ashe kenan bai sani ba. Yawwa, wa amma ashabuhu, hakanan sahabbansa su kuma ba su san gaibi ba. Da sun san gaibi to da ba su dauki wannan haudaji ba, da sun ce wannan haudajin fa duk da ba mu leka ba to ba kowa a ciki. Mun fahimci wannan? Na bakwai, khidmatul ajanibi lil mar'ati ma wara'a min wara'i al hijab, daga cikin fa'idoji shine halaccin wani wanda yake ajnabi ga mace ba mahraminta ba ya iya mata hidima ya taimaka mata amma ta bayan hijabi, mana fuskarta alillibe jikinta alillibe yi mata hidima, kamar da shi Safwan ya saukar da raƙuminsa ta hau, shine ma'anar hidimar da ake nufi. Da haka ya halatta ko indai da hijabi da komai wani wanda ba maharami ba ba miji ba ya iya wa wata mace hidima ta irin wannan, kamar shiga mota din da makamancinsa, idan akwai maharamin a shiga tare in babu misali ko da yara ne kanana da makamancinsu da direba, duk wannan da sauki. خروج المرأة بدون إذن زوجها في الأمور التي جرى العرف بها. فيتر ما تبتره ده إذن مجن تبا. أتكل لمرن ده الأداة تعودانه هكا أكيد. نم يكين في. الأداة تعودانه. شو أنزا أجيبا ينجدا أزمان من الله صلى الله عليه وسلم ما تبصي تاجي تاجي أو مجن تشو توزن زاجي أبا ينجدا با. Mungani, ana cikin tafiya ta tashi ta tafi zagaya bayan gida, inda haramun ne ta tafi zagayen nan ba tare da ta gaya wa manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam, to da bata aikata haka ba. Kun fahimci wannan zancen? To tanan ya hango wannan na tara ri'ayatullahi li awliyaihi, irin yadda Allah yake kulawa da kiyaye waliyansa. Wa hadha yattadhihu min jawanib adida, wannan zamu fahimce shi ta bangare da yawa. Kun ga fabin naumi yanqati'u tafkiru Aisha, bacci kawai tai sai tunaninta da ya yanke fi hako yawa yanqati'u tafkiru Aisha radiyallahu anha fi ma
ahammaha wa aqlaqa rahataha, kun ga bacci kawai tai amma ta auka cikin abinda yasa ta damuwar wata guda. Amma duk da haka, wa yuqaddiru Allahu ta'khuru Safwan li yulhiqaha bil jayshi, Allah madauki ya kaddara Safwan ya tsaya a baya dan ya kaddara cewa shine zai dauke ta da wannan raƙumi har a tafi, dan haka ba sai a ce ta mutu a Sahara, ko ba haka bane? Wannan shi kansa Allah madauki ya sa Safwan ya makara, shi ma kuma bacci ne mai yawan, bacci ne ba ya tashi, in ya tashi bacci ba bai san inda yake ba, shine aka tashi aka yi zango, aka tashi daga zangon aka yi gaba, shi kuma aka bar shi a baya, shine dalilin. Kun ga duk wannan Allah madauki ne ya kaddara, saboda kawai ya kawo mu Aisha wannan kariyar da a rasa rai sai aka samu wannan ibtila'in, ibtila'in da ya daga mata matsayi, kuma aka saukar da ayoyi akan ta. Wannan kuma ya ishe ta rahama da falala. Yau to shine sannan sai wata tajalla fi a'zami suwariha, wannan inayar ta Ubangiji da kulawa da Ubangiji ke wa waliyansa, zamu ga ta bayyana ga Aisha a matsayin ta na waliyar Allah subhanahu wataala, yadda Allah subhanahu wataala ya saukar da wannan ayoyi ya wanke ta daga abinda munafikai suke tuhumarta da shi, ko da waɗanda suka sa baki bayan munafikai din suka sa baki akan wani abu na tuhuma akan ta. Wa fi annaha maridat ba'da ruju'iha ila al-madinati falam ta'lam bima yuqalu, kuma ku duba har yanzu Allah subhanahu wataala ya ƙara tsare ta, inda a ce wata guda dinnan da aka yi babu wahayi tana sanar da wannan labarin da kila mata mutu da bakin ciki, kun bai ji abin, sai Allah ya rufe mata labarin bata san shi ba har wata guda, sai bayan wata gudan tana sani, kukan kwana biyu ko uku, ana ukun aka zo kuma aka warware abu ya kare, ka kaddara da kukan nan na bala'i kaman kukan jini a ce wata guda tai tana yi da wani abu mumuna fiye da haka ya abu. Kun ga duk wannan kulawa ce daga Allah subhanahu wataala. Wa mimma zakara Ibn Hajar, daga cikin abin da Ibn Hajar ya faɗa shine shu'umu shiddatil hirsi alal mali, cewa tsananin kwaɗayi akan dukiya, fa hadha ma qada bi ta'khuri Aisha, nan Ibn Hajar ne yake cewa wannan ya nuna mana yadda dukiya take da daraja a kuma zuciyar mutum. Kun ga abun wuyan nan ne da tayar yasa ta fita garin dauko shi har wannan abu ya auku, kaga matsalar abun duniya yadda zai iya sababawa mutum wata matsala babba, ku duba ku gani, ba dan kwadayinta bane, dan me? Saboda abun aina aro ne, wai ba ku manta ba, kaga abun aro ko mai tsada idan har ya fadi akwai matsala tsakaninka da wanda ya baka aran sa. Sannan wannan adabu Safwan radiyallahu ta'ala anhu, mun ga ladabin da shi kansa Safwan ibn al-Mu'attal yake da shi, fa innahu istarja'a liyuqidha, yayi inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, nan dan ya tashi ta daga baccinta yana fadin wannan, walam yunadi alaiha bismiha, bai kira ta ko da sunanta ba, saboda girmama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya kira ta da sunanta bai ba, yana cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bai sake wata kalma ba. Aisha ta ce wallahi bai ce komai ba, bai fadi wata kalma ba, ban fadi wata kalma ba, yana fadin wannan kawai sai ya fahimci zancen tafiya akai aka bata, sai ya jawo raƙumi ya sunkuyar da shi, shi ya wuce gaba bai ganta ba ma, yadda ta hau bai gani ba, ta hau sannan ya kama hanya ya ja raƙumin suka taho. Na sha biyu, ihtimamuha bi hijabiha, himmatuwarta da damuwarta da hijabinta, fa aqiba istiqadhiha wa ru'yatiha li Safwan khammarat wajhaha, Safwan yana istirja'in nan, yana tada ita daga bacci nan da nan ta rufe fuskar ta, ta saki mai da hijabinta, wannan ya nuna kulawarta da kanta. Na sha uku, mashru'iyatu taghtiyatil wajhi, a wannan hadisi ya nuna mana shar'antar rufe fuska, dan haka asani kabin nan a rufe fuska shari'a ce, musamman mu a zamanin namu na fitina irin wannan, mutane sha'awa suke su ga fuskar matar mutum da ƴar mutum tana wucewa, dama fuskar ake kallo, daga nan kuma za a yi kiyasin sauran jiki, a ba da labari a fada a fada a fada, don haka a riƙa rufe fuskar nan, wannan ita ce shari'ar da tafi dacewa. Na sha hudu, al-istirja'u indal masa'ibi kama allamana rabbuna, yin istirja'i mutum in musifa ta faru ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ba ashar ake ba, ba zagi ba, ba wani abu ba, ba jahilci ba kuma har yanzu. Abu na sha biyar, ighathatul makrubi wal munqati, taimakon wanda ya shiga cikin matsala ya samu wata damuwa, ko Allah madauki ya jarrabe shi da an tafi an bar shi, kaga wannan hadisin ya nuna mana muhimmancin a rika taimakawa mai irin wannan, kamar da Safwan ya taimakawa Aisha, wa hadha min karimil akhlaqi wa nabilis sifati, yana cikin dabi'u halaye masu kyau. Na sha shida, ahammiyatu saqati fil jayshi, muhimmancin duk a tafiya da ake ta rundunar yaki a samu wasu da za su tsaya a baya. Wannan abin yana da muhimmanci, kaga ya kai a dauki darasi cewa duk lokacin da ake tafiya a yaki to kada ya zama a dunkule haka kawai ake tafiya, a bar wani a baya ko wani abu irin wannan zai rika faruwa. Na 17, tabri'atul mar'i li sahatihi li alla yuttaham, mutum ya rika kubutar da kansa ya barrantar da gefansa daga tuhuma. Duk inda zaka sa kanka kaga za a tuhume ka, to kai kokari ka kiyaye wannan guri, kar ka jefa kanka inda za a tuhume ka. Daga ina aka fahimci wannan? Fadin Aisha radiyallahu anha da take cewa wallahi ma yukallimuni kalimatan, wallahi bawan Allah nan bai ce min wata kalma ba. Kaga wannan menene? Kalma ce da ta fada dan ta kubutar da gefanta, kar ma mutun ya dauki an yi wani zancen ko an nemi ai wani abu ki akai ko makamancin wannan. Kwata-kwata magana ma bata taso ba, ballanta na a ce to me aka ce, to me yace, me to me tace, menene amsar ta, menene abin da ya fada. Wa fil hadisi, a cikin hadisi kuma dama mun san abin da ya faru. Wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin ne na itikafi, Safiya matarsa ba ta zo wurin sa ba. A lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam wani ya ganshi daga cikin sahabbai har zai juya ya gudu yace kai zo, yace hadhihi ummukum Safiya, wannan uwarku ce Safiyatu bintu Huyayi, ba wata mata bace, mata ta ce, dan kada mutum ya tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To duk inda kake ciki kaga za a tuhume ka, to ka kauda tuhuma daga kanka, kada kuma ka jefa kanka inda za a tuhume ka da gangan. Abu na 18, alhalifu min ghairi istihlafin, halaccin mutum ya rantsuwa ko ba a nemi rantsi ba. Kaga nan ba a tambayi Aisha ba, ta ce wa wallahi ma sami'tu minhu kalimatan ghaira istirja'ihi, wallahi ban ji wata kalma daga wurin sa babban da istirja'in nan kuma bai min magana ba. Na 19, mashyul ajnabi amama almar'a kama fa'ala Safwan, wanda ba maharami ba ya wuce gaban mace in tana kan abin hawa kamar da Safwan yayi tare da Aisha radiyallahu ta'ala an. Haka nan Musa alaihi salatu wassalam, kuma lokacin da ya taho da ƴan matan nan guda biyu bai sa su a gaba ba, sai ya wuce suka biyo bayansa don kare rika kallon su ta baya, sai ya wuce sai suka bi bayansa. Kunga haka nan Safwan anan ya wuce Aisha take bin baya. Wannan kuma shine kaida, duk mutumin da mamatarka ba to ka wuce gaba ita tana baya, kar ka zauna a bayan mace kana kallanta. Yawa, ko kuma kana kamar yanzu mutum kana zaune a gaba kana matar da ba ta haka ba, ko direban motar haya ce kana kallon idanta ta cikin gilashi, wannan duk haramun ne. Yawa, haramun ne kana kallon matar mutane ta gilashin mota. Na 22, adamu ikhbaril maridi bima yazidu maradahu wa yukaddiru safwa hayatihi. Na 20, na'am na tsallake. Na 20, adawatul munafiqin wa hiqduhum ala almuslimin, gabar musulman munafikai da suke wa musulmi da kuma mummunan kullin da ke zuciyar su dangane da musulunci da musulmi, wannan kar a manta da shi da'iman wa abada. Abu na 21, albuhtanu jisrun yaqudu almar'a ila ma fihi halakuhu, shi kirkirar ƙarya, mutun ya faɗi abin da ba ai ba, wallahi wata gada ce da za ta kai shi zuwa ga halaka. Kun ga yanzu me ya faru ga wannan bawan Allah? Fa halaka man halaka fi sha'ani, haka Aisha take cewa, sai wanda ya halaka saboda dalili na, domin duk wanda suka sa baki na nasu kun ga sun sa kansu cikin halaka, sai wanda aka yi mabulalan nan aka sauƙaƙe musu azaba, magana su ta ƙare akan su, kuma wannan shi kansa taimako ne gare su. Na 22, adamu ikhbarul marid, kada a baiwa mara lafiya labari, bima yazidu maradahu, da abin da zai ƙara masa rashin lafiya. Kaga maganar wannan Ummu Mista, da bata gaya wa Aisha ba, la'alla da ba a samu kuma ƙarin rashin lafiya ba, labarin nan da aka bata sai ƙara mata rashin lafiya. Ashe in mutum ba shi da lafiya to ba a bashi labarin da zai ƙara masa tsananin rashin lafiya. Kar ka je asibiti gun mara lafiya ka bashi labarin da zai ɗaga masa hankali, wannan ba daidai bane. In ka je gaida mutum a asibiti to ka gaya masa kalmomi masu sauki da nuna cewa insha Allahu zai warke insha Allahu da sauki. 23, karimu akhlaqin nabi sallallahu alaihi wasallam, halayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu karimci masu daraja, ma'a ahlihi, yadda yake tare da iyalinsa, yadda yake kulawa da su idan ɗaya daga cikin su ba ta da lafiya. Kun ga nan ya nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba kula da ita da tausasawa da ita lokacin da ba ta da lafiya, amma sai ta ga wannan canji ashe haka ya saba zama da su. To shi ma wannan mun fahimce shi a wannan darasin. Zaka iya bada labari daga wannan hadisin cewa ashe Annabi sallallahu alaihi wasallam in matansa ba su da lafiya to tausayin su yake, ba irin mu bane. mun kawai sai ka jefa mata kudin babur wanda maki da shi kenan kawai sai ka fita ka tafi aiki wani yana da motar ya je ya kai ta ya kula da ita ya ga me aka yi duk ba ruwansa Allah ya kyauta 24 haya'us sahabiyat yadda matan sahabbai suke da kunya me alamar wannan kasancewar ba sa fita koda zuwa ban gida duk yadda mace ta matsu lokacin nan to ba a zuwa ban gida sai da daddare inde ba wani abu na rashin lafiya bane sai dare yayi suke fita sai kowace ta samu wanda take a ta yadda da ita sai ta raka ta sai ta tsuguna ta biya bukatar ta ta dawo to alhamdulillah yanzu an sami canjin waɗannan abubuwa kasancewar kowanne gida akwai abin da za a biya bukata a Fathul Bari ibn Hajar yana cewa wa fihi anna almar'ata idha kharajat li hajatin tastashibu man yunisuha daga cikin wannan hadisin mun fahimci idan mace za ta je biyan bukatar ta to ta samu wata matar kirki da ta yadda da ita da za ta bata nutsuwa ta ɗebe mata kewa aw yakhdimuha ko kuma ta yi mata wata hidima ko kawo ruwa ko makamancin wannan a makanatu nashi 26 makanatu man shahida badran min as-sahaba eh wancan na 25 ne na faɗa wannan cewa qala ibn hajar wa fihi anna al-mar'a shine na 25 na 26 makanatu man shahida badran to lokacin gashi ya taho ba zai ishe mu mu karasa ba ko a matsayin wanda ya halarci yakin badar shi ma mun ji na 27 azzabu an irdil muslimin idha sami'a ghibatan fihi in ka ji ana gibar wani musulmi to ka tsare masa mutunci ka hana kada mutun ya kawo maka gibar wani ku ci gaba da zancen ka sa baki cacacacacaca ai lalle kokon ba mamaki ana kawo zance ka hana kun ga abinda Aisha ta yi radiyallahu ta'ala anha ana sukan mista bata san me ba ma tace bi isa ma qulti atasubbina man shahida badra ka gani wannan ya nuna bata yadda da ai giba a gaban ta ba radiyallahu ta'ala anha na 28 addu'a ala shakhsi yin addu'a akan mutum kamar a ce masa ta isa atasubbina da makamancin wannan kun ga ya nuna ana iya fadin haka in mutum yayi wannan na 29 nusratul mazlumi walau kana adh-dhalimu qariban taimakon wanda aka zalunta koda wanda ya zalunce shin dan uwa ne wal mazlumu ba'idan shi kuma wanda aka zalunta din manesanci ne kun ga nan mata ce take sukan danta akan ya cutar da Aisha Aisha nan kun ga ba ita ce yar uwarta ba mun gane abu danta na cikin ta ne koda yake akwai dangantaka amma dai da ya fi kusa to amma an soki dan saboda me dan nan shine yayi zalunci ita kuma Aisha ita aka zalunta to dole mu tsaya anan ko saboda dai maslahar daukar darasin wanda da yake son karin bayani waɗannan darussan akwai abubuwa kuma da yawa dai a cikin wanda ban zo kansu ba na so a ce kuma na zo kansu din amma ba yadda zamu dole mu tsaya haka din ya so wanda yake sha'awa ya koma ya dauko fa'idoji har guda 100 a wannan hadisi din Allah subhanahu wa ta'ala ya kara mana ilimi da fahimta Allah ya tabbatar da mu akan hanyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara tsare darajar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kara masa salati ya kara tsare masa mutuncin sa Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan addinin sa da fahimtar sa wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk